أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake anguwar Wusatu anan Abuja don karanta littafin mu mai albarka insha Allah na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da Ash-Shama'il Al-Muhammadiyya ta'alif na Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi rahmatullahi alayh bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akan ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma Allah ya ba mu ikon aikata daidai muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ƙauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da mu da iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da dukkan zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon makwaftansa a gidan aljanna gobe kiyama muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abun da ya dame mu Allah ta'ala ya magance mana dukkan wani alheri da muke nema muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu kamar yadda sanarwa ta gabata bayan isar da sallar magriba mintuna kaɗan da ya wuce ayi kokari a zauna da takunkumi kamar yadda aka saba jarrabawa ce kuma annoba ce Allah ya kawo muna fatan Allah ya nuna mana ƙarshenta a cikin takaitaccen lokaci saboda duk wanda yake tare da shi ba a bashi dama ya cire ba idan ma ya cire to na kusa da shi sai su gaya wa masu kula da masallaci yana da matukar muhimmanci inda za mu zauna mu yi karatun a saka duk ka'ida da aka saka don a kiyaye lafiyarmu da mutuncinmu da addinin mu yi kokarin kiyayewa muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen wannan annoba din muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ƴan uwanmu da suka rasu dalilinta Allah ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda suka kamu da ita Allah ya ba su lafiya mu da bamu kamu ba Allah ta'ala ya ƙara kare mu daga gare ta na'am kamar yadda aka saba babu laifi mu fara da duba tambayoyi wasu tambayoyin sun yi tsawo yanzu a yi tambaya in ba ya zama dole ba a rika dan takaitawa in ba haka ba ita tambayar ma sai ta cinye duka lokacin karatu da ake da shi kawai mutum ya tafi direct to the tambaya din in akwai ƙarin bayani in dai abun da ba ya zama dole a faɗa ba sai an rubuta shi ba a rubuta abun da yake da muhimmanci wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya biya malam da gidan aljanna kan karantarwa amin ya hayyu ya qayyum malam Allah ya gafarta wa mahaifa amin ya hayyu ya qayyum malam liman ne a sallar janaza wato sallan gawa kenan yayi sallama a sallah bayan yayi kabbara guda uku maimakon kabbara hudu da aka da saba mai ya dace masu bin sa sallah su yi a wannan hali din to yin sallama guda hudu a sallan gawa dukkanin su hudu rukunai ne in an ce abu rukuni ne to fila ne rasa shi yana iya bata abu duk abin da aka ce rukuni ne to wajibi a same shi Ibnu Hajar al-Asqalani rahmatullahi alai a cikin Fathul Bari nasa sharha na Sahihul Bukhari mujalladi na uku a namba na 202 yana cewa takbirat na sallan gaba guda hudu dukkanin su rukuni ne idan liman yayi guda uku ko yayi guda biyu ya manta daya ko biyu abinda ke zama wajibi yace shine sai a tunatar da shi a nuna masa ko da yi sallama ce afa ba a kammala ba sai liman ya wuce gaba ya ƙara yin kabbara ta hudun gabanin yayi sallama mafhum tayyib kuma wannan ya faru da Anas ibn Malik radiyallahu an kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a cikin Fathul Bari din mujalladi na uku namba na 202 cewa Anas ibn Malik yayi wa tabi'ai sallan gawa su Humayt yace salla bina Anas radiyallahu anhu wa kabbara arba'a thalathan wa sallam wato Anas ibn Malik ya mana limancin sallan gawa sai yayi kabbara guda uku yayi ta farko daga bayan yayi ta biyu yayi ta uku sai ya sallama faqila la sai aka gaya masa wato aka gaya masa me ya faru sai ya fa uku kai mai makon hudu fastaqbala sai ya juya ya kalli alqibla wa kabbara yayi kabbara al-arabi'a ta hudu thumma sallama sai ya sallama kaga da aka tunatar da shi kai abin da sai ya wuce gabe ya kara ta hudun tukunna sai ya sallama Ibnu Uthaymin rahmatullahi alayhi ta idan mantuwa ya faru ga liman ko kai kana can baya kuna baya kun tunatar amma har an watse kamar yadda ake cika wani lokaci a sallan gawa na kusa da shi ba wanda ya tunatar da shi sai ce to duk wanda yake shi ya kiyaye sai a uku aka yi ko da liman yayi sallama kada ya sallame shi sai ya ci gaba da yin karatu addu'o'i da ake yi kamar sallama kabbara ta farko aka yi sai a yi suratul fatiha in aka yi kabbara ta biyu sai a yi salatun nabi sallallahu alaihi wasallam in aka yi kabbara ta uku sai a yi addu'a in aka yi kabbara ta hudu sai a ƙara addu'a tukunna sai a yi me sai a sallame sai yace to wanda yake da yaqidin uku aka yi koda an watse shi ba zai yanke sallah din ba sai ku tsaya ku da kuke da yaqidin uku ne sai ku ƙara addu'a ku yi ta hudu ku ƙara addu'a sai ku sallame a wannan yace ya zama fardhu kifaya wato ku da kuka yi kun dauke wa sauran da ba su yi ba saboda me saboda an samu wanda suka yi to ko da liman bai ba to kun dauke masa insha Allah sallah ta yi mafhum tayyib so da kai abin da ya dace ai shine a tunatar da liman in ba a samu dama haka ba ko bai fahimta ba sai ku cika ta zuwa ga kabbara da hudu saboda kabbarori din a matsayin rukuni ne kuma a sunna ya tabbata akwai masu falala ana kara musu sama da kabbara hudu ana iya yin biyar ko abin da ya kama da wannan wallahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh akramakalla Allah ya ji kan iyaye amin ya hayyu ya qayyum don Allah malam shin menene daidai idan an kira sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a karatun sallah shin za mu masa
salati ne kamar yadda aka saba ko kuma ba za mu masa salati ba wani yi dace ba a suna haka ne ana ce kira sunan a sallar kamar misali ko zuwa da kotu
محمد nasa mujalladi na 11 namba na 201 yayi magana mai tsawo akan yin salati ga fiyayyen halitta a sallah in an kira sunan sa yace na farko fi salatin nafila a cikin sallan nafila yace la khilafa bainal ulama babu sabani tsakanin malamai da suke da ilimi na hakika cewa in an kira sunansa kaman an ce Muhammadur Rasulullah za mu tsaya mu ce sallallahu alaihi wasallam a sallar nafila ana tarawihi ko ana tahajjud ko ana qiyamul layl in ka je kana bin liman ne ya karanta zaka iya yi in ma kai din ne da kanka ka karanta zaka yi tsayawa kamar salati saboda hadisai da dama da suka tabbatar da fiyen halitta a sallar nafila baya wucewa bi ayatin fiha azabun face ya tsaya ya roki Allah daga kariya in akwai tasbihi sai ya tsaya yayi tasbihi idan akwai rahama aka kira aya sai ya tsaya ya roki wannan rahama din so da haka a sallar nafila duk abin da ya kira yakan tsaya yayi addu'a a wurin yace amma a cikin sallar farilla sai yace a fahimtar bin bas rahimullah fala yuf al yace a farilla bai dace ayi ba li adami naqlihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba a samu wannan cewa annabin yayi ba a nafila an samu yayi so tunda yayi sai mu yi me mu ma sai mu yi amma yace a farilla ba a samu yayi ba inda ko sau da aka samu cewa ya kira sunan ya tsaya yayi salati to da shikenan ya zama hujja amma sai yace a farilla ba a samu ba li adami naqlihi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ba a samu daga gare cewa yayi a farilla ba so a fahimtar sa a farilla ba a yi amma a nafila ana me ana yi kada iya samun wasu malamai su ce a farilla ana yi
Abdulaziz al-Fawzan ba shakka ne Fawzan ba akwai wani da yake Abdulaziz al-Fawzan ba da yin tauriya shi fahimtar sai shi amma ni kici sai a yi ba wai nan sai ba yana da farilla ba ana yi amma yin shi ba kin yi shi sai to ala ayi halin a farilla ba da yake
khilafiyya a nafila babu sabani amma a farilla in wani ya ce maka ayi zai ce maka yana ga fahimtarsa ne amma wanda ya ce kada ayi sai ce dan ba a samu manzon Allah yayi me ba yayi ba kuma shi musulunci daman ana yin sa ne idan ya tabbata ko Allah ya ce ayi ko annabinsa ya aikata tunda sallan nan babu muka fara bai fiyayyen halitta din shi ya karantar da mu ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli da kuma hadisai da dama so kula ga wannan ba inda aka samu cewa shi a aikace ya aikata haka kuma ahalus sunna na gaskiya shine mai kokarin koyi da shi sau da kafa Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da shi ina ga sai mu tsaya akan haka sai mun shiga karatu saboda sati da ya gabata mun bata lokaci akan tambayoyi din ba mu yi karatu din sosai ba so za a rika takaitawa insha Allah ta'ala muna cikin littafin shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ash-shama'il al-muhammadiyya ta alif na Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi yau zamu tashi a darasi na nawa zamu tashi akan darasi na 89 insha Allah ta'ala kuma muna cikin jumada ula hijira shekara ta 1442 nawa ga wata 19 ga wata daren 20 kenan ko idan na samu kirgen a daidai ko abin da ya kama da haka in ban dace ba mun fara bayani a sati da ya gabata akan babi na 53 a wani bugu cewa babu ma ja'a fi sunni rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam babi da yazo yake bayani akan shekarun manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi cewa a kwariyar duniyar nan shekara nawa yayi a bayanin da na fara sati da ya gabata shine cewa akwai maganganun malamai guda uku dogaro da wasu hadisai tare da cewa wasun sun inganta wasu hadisan kuma akwai ayar tambaya akan su kamar yadda malaman hadisi suka bayyana fahimtar farko suka ce a wasu nassosi suka ce yana da shekara 63 ya bar duniya na biyu suka ce iya da shekara 60 ya bar duniya magana na uku suka ce iya da shekara 60 65 dukkanin sun zo a cikin nassosi amma a ka'ida na malamai daman an samu at-ta'aru bainal adilla kaman hujjoji suna cin karo da juna abu da ake na farko shine a duba yiwuwan aljam'u bainahuma in akwai da zai agwama su ayi aiki da su duka sai ayi idan aljam'u bainahuma ya gagara shine ake iya tafiya zuwa ga an-nasikh wal mansukh sai a duba wanne ne riga wani to a tarihi ba a zuwa ga annasikh wal mansukh dan da man magana ce daya ba dama Allah baya kuskure annabin sa baya kuskure ba zai su ce 60 ba su da su ce 65 dan adam ne yake iya magana in yayi bincike daga baya zo ya canji adadi amma a wajen Allah ba za a yi kuskuren shekara ba so dan haka anan kaga babu babi na annasikh wal mansukh sai bangare na uku shine ana at-tarjih aduba ar-rajih wal marjuh to aduba wace magana ta fi karfi wace je kuma za a rinja yadda ita tabi'ar uwarta a wannan babi na ar-rajih wal marjuh abinda ya tabbata a sunna shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shekaru ɗaiɗai shekara 63 a duniya wannan ita ce magana da ta fi tabbata a cikin hadisai da suka inganta da maganganun sahabbai radiyallahu anhum don haka wajibi aka sa maganar cewa 60 ne da kuma 65 su yi biyayya zuwa ga hadisan da suka ce 63 ne ya rayu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so shekara 63 yayi a duniya kuma ita rayuwa Allah subhanahu wataala yakan rayar da kowa gwargwadon yadda yake so ne a bisa ga umumin hadisai idan har mutum musulmi ne mumini ne ana tsammanin tsawon kwana ya zo masa alkhairi amma ba kowa a cikinmu ne tsawon kwanan ke zama wa alkhairi ba akwai wanda gajerun kwanaki sun fi alkhairi gare sai Allah ya dauki rayuwarsa a gajerun kwanakin idan iya nufinsa da alkhairi wanda kuma yake tsawon kwanan alkhairi ne idan Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya tsawaita rayuwarsa shi yasa idan muka duba hadisai da dama min babil misal akwai hadisin da ke cewa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wannan hadisi ya cikin sahihul jami' hadisi na 3267 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nas mafi alkhairin mutane man tala umruhu wanda rayuwarsa ta tsawaita wa hasuna amaluhu amma ayyukansa suka yi kyau to akwai mafhumul mukhalafa shine wa sharrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu mafi sharrin mutane kuma shine wanda ya tsawon kwana a duniya kuma ayyukansa suka lalace a ce mutum shekaransa 85 yana shan giya shekaransa 88 yana sata shekaransa 75 a same shi a gidan karuwai akwai bala'i da ya kai wannan da mutum ya kai wannan shekarun ya lalace ba zai fi alkhairi gare shi Allah ya dauki rayuwarsa a shekara 15 ko 16 ko 20 da imani ba to yasa Allah shi ya san alkhairi gare mu yakan ba wa kowa tsawon kwanakin da yake ga alkhairi ne gare shi musamman idan an nufi mutum da alkhairi kuma tsawon rayuwa akwai wanda fa bai ma hutowa da rai tun daga ciki ake daukar rayuwarsa wani a haife shi da rai bayan awa ɗaya ya koma wani yayi shekara ɗaya wani biyu wani goma wani 20 kowa gwargwadon abin da Allah ta'ala ya so haka yake masa wani kuma zai yi shekarun da yawa har ya ba wa 100 baya ya waye gari abin da yana yarinta shekara 2 ko 3 yanzu ma yana aikatawa shi yasa Allah yace ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litabulughu ashuddakum faminkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a fataral ardu hamidatan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij wa nasura zai zama suratul hajj aya ta nawa aya ta 5 jazakallahu khairan zai zama aya ta 5 a suratul hajj kaga Allah yace ya ko mutane in kuna kokwantan tashin kiyama mu muka halice ku fa inna khalaqnakum min turabin daga kasa thumma min nutfa sai aka mayar zuwa ga tufa nutfa dugon namiji da dugo na mace baya ga wannan sai me thumma min alaqa sai aka mayar da ku gudan jini thumma min mudgha sai aka mai tsoka mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa wannan tsokar akwai wanda ake halitta shi halitta ta cika har a haife shi akwai wanda kuma daga cikin ma yake lalacewa cikin ma baya dorewa kawai sai ya lalace don mu bayyana muku muna tabbatarwa a cikin mahaifa abinda muka so zuwa ga ajalin da muka kayyada wani sai ya zo wajen wata 7 wani sai ya kai wata 9 wani ma har ya shigo ta 10 ba a haife shi ba shi yasa Allah ya ce amma haifar ma duration din ku zaman ku na saba wani yana fin wani dadewa sai mu fitar da ku yara kanana sai fulan sannan wasu sai suka yi zuwa ga girman su har zuwa ga balaga a shuddahu wasu in suka balagan Allah ya dauki rayuwar su wasu kuma sai me sai tsawaita rayuwar su har zuwa ila ajalin musamman thumma nukhrijukum tiflan thumma tablughu ashudakum wa minkum may yatawaffa a cikin ku akwai wanda ke rasuwa wata kila wani sai ya rasu a shekara 13 14 15 16 17 amma wani kuma sai ya kai zuwa ga me yuraddu ila arzalil umri sai an tsawaita rayuwar sa ya kai matakin da ya tsufa abinda ya ayarinta sai zo yana yi sai ka samu dan shekara 100 sai ya bude tsaraicin sa zai tsuguna a wurin da bai dace ba kana jin tausayin sa amma haka abin Allah ya kaddara yadda yaro dan shekara da yake bude al'aura ya fi tsari haka zaka ga dan shekara 100 ko 100 da yankai yana yi sai ka ga mutum abinda ya ayarinta haka ya koma yake yi kuma in kakanka ne ko babanka ne ko me aka masa ba zai iya gamsuwa ba in aka dafa abinci aka bashi da sanyi yace ba a son ya ci abinci ne da wuri ya mutu ya sa abincin sa ya sanyi aka masa ba a damu da shi ba ana so yunwa ta kashe in an kada dumi kuma yace an kada dumi dan yace ya mutu saboda zafi haka ake yi shine likai la ya alamu ba al ilmi shay'a sai waye gari abin da ya sani ma ya manta to amma Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace waɗanda suka san Qur'ani ko sun tsufa cikin taimakon Allah ba su cika irin wannan lalacewa ba za ka ga sun tsufan amma idan suka tashi suna magana ta Allah sai ka ga tsufan ba ta nunawa sai ka ga me dalili kawai sanin Qur'ani inda ka san Qur'ani ka haddace shi ka fahimci ma'anarsa haka ne muna da malaman da sun karantar da mu a zaure a tsangaya irin kwanan nan ɗaya daga cikin malamai na ya rasu a Sheikh Salih Sadauki Allah ya ji kansa ya kai shekara ina zaton ya haura 100 amma ba wani rudewa tare da shi ba wani abu da zaka zo kaga alaman wai ko ya rude zaka ga kuma in karatun ne duk inda kai kotun zai kammala maka zai kammala maka duk inda ka dauko zaka ga insha Allah an ci gaba so akwai irin waɗannan da dama Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am حدثنا احمد بن مني قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن انس بن مالك قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكه 13 سنه يوحى اليه وبالمدينه 10 وتوفي وهو ابن 63 wannan hadisi ya zo cikin aljami as-sahih na Imam al-Bukhari rahmatullahi alai a hadisi na 3503 cewa annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya zauna da Makka a garin Makka 13 sana shekara 13 a Makka yana mai yana da awa yuha ilaihi ana masa wahayi wa bil madina a garin Madina nawa 10 shekara 10 watuwufiya wa huwa ibnu 63 amma ya bar duniya yana dan shekara 63 mafhum
na'am
tayyib a makka yayi shekara nawa 13 na'am a madina an samu nawa 10 idan muka hada da 13 ya bamu nawa 23 na'am to tunda yayi 23 sannan kuma ya rasu iya da shekara 60 wani shekara kenan aka masa wahayi iya da 40 so kaga yayi shekara 40 aka fara wahayi yaje makka yayi 10 ko kuma ince a garin su makka yayi 10 ya zama 53 yaje madina ya kara 10 ya zama 63 babu khilaf tsakanin malamai cewa an aife shi ne a amul fil shekarar da ake kira sana ta giwaye a wannan amul fil aka haife shi don aka tabbataccen tarihi ne cewa shekararsa 40 tayin da aka fara yin wahayi zuwa gare shi so da aka yana da 40 yayi 13 a makka 53 yayi 10 a madina 63 sai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa yana da 63 kamar yadda na fara bayani sati da gabata shine 63 fa a kirge na hijiriya shine idan ana kirge irin na addinin musulunci shine al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jumada awwal jumada thani rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'ada zulhijja. A wannan kirgi ake nufi waɗannan watanni. A cikin watannin babu wata mai kwana 28, musulunci bai san wannan ba. Sannan a cikin watannin babu wata mai kwana 31, musulunci bai san da wannan ba. Dukkanin watannin musulunci mafi kankantan kwanaki 29 days, kwana 29, mafi yawan kwanaki 30 days, kwana 30. In 30 yayi ko ba a ga wata ba sai a ce gobe ɗaya ga wata. In kuma aka yi 29 sai aka ga wata sai a tsaya daga irge sai a fara gobe ɗaya ga wata. Mafhum? Sai don haka in akwai wata mai 28 days da 31 days kaga kenan dole za a samu ba ɗaya ne da irge namu na musulunci ba. Namun nan kuma shine wanda Allah Ta'ala yace ya san da shi fa. Su ne wajen Allah. Wa zai iya ban aya? Inna iddata shuhuri inda Allah 12 shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda yace minha arba'atun hurum kuma yace zalika ad-dinul qayyim wala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa alamu anna Allah shadidul iqab wa alamu anna Allah ma'al muttaqin jazakumullahu khairan. Wata sura? Suratul Tauba ayata nawa? 36. Jazakallahu khairan, zai zama Tauba 36 haka. So kaga mu a musulunci Allah yace wannan ita ce sani, yace kuma zalika ad-dinul qayyim, wannan irge nasa shine tsayayyen addini din. Shi yasa a yanzu mafiya yawan mutanen mu da za ka ga an ce mutum ya rasu a ce 63 years, usually sun kai 64, wasu sun kai 65, saboda irgen ya saba. In ana maganan shekarun mutum a musulunci ana aiki da hijira ne. Duk mutumin da ya kai 33 years, shekara 33 a irgen January to December, a musulunci ya riga kai 34. Wannan misali ne. Saboda me ita hijira, irge na hijira watan tana yin kwana 354, in yayi yawa ya kai 355. Wata na Gregorian calendar na yin kwana 365. Kaga kenan a kowane shekara tsakanin irgen Allah da irgen Gregorian calendar akwai bambancin mafi kankanta kwana 10 zuwa kwana nawa? Kwana 11. Na ce na Allah saboda wannan din ne Allah ya ce nasa. Kuma ina ga akwai zalunci na jingina wa Allah abinda ya ce ba nasa ba ne. Dan ya ce inna iddata shuhuri inda Allahi. So da haka ina tsoron jingina, ya sa ni ce wannan din nasa ne, don shi ne ya ba mu labarin ga nasa. Kuma ya turo annabi ya karantar da mu yadda ake gane farkonsa da ƙarshensa. So tunda akwai bambancin kwana 10 zuwa 11 a duk shekara ɗaya, kaga in ka dauki shekara 30, in ka dauki bambancin kwana 10-10-10 ne, za ka samu cewa a shekara 30 akwai bambancin nawa? Kwana 300. In kuma ka dauka kwana 11 ne a shekaran, za ka samu akwai kwana 300 da nawa? Kusan da 33. Ga wata biyu idan ka dauki kwana 10-10 ko 11, ka dora za ka ga kai wajen kwana 350 da yan kai zuwa da 60. So duk inda aka samu, so wani lokaci a wani watan a samu bambancin kwana 10, a wani shekaran kai a samu bambancin kwana 10, a wani a samu bambancin kwana 11. Idan kai ta computing wannan, bayan shekara 33 a irgen January zuwa December, za ka samu a musulunci shekara 34 ne, mai yiwa a samu dan karin kwana 5 ko 6 ko 7 a kai. So haka a yanzu mafiya yawa an kaji an ce mutum ya rasu shekaransa. Da haka wanda ya kai shekara 66 a January to December a musulunci sai mu ce nawa? 68. Zai kai 68. A yanzu anan da aka ce fiye halta yi 63, inda irgen January to December ne, sai a ce shekaransa 61 da me? Da kaɗan. Shekara 61 bai mace gama da biyu ba, sai dai a ce shekaransa 61. Ya rasu iya da shekara nawa? 61. Amma tun da irgen musulunci ne, ya riga ya kai shekara 63. Mafhum? Tayyib. Shi yasa yana da matukar muhimmanci mu riƙe shekarunmu na addini. Jama'a, wata ramadana fa idan ta zo ta da wannan shekara muke irge da na Allah muke zuwa zulhijja da wanne muke yi azumin ashura da wanne muke tasu afa azumin arfa da wanne muke yi aikin hajji da wanne muke yi idan za a yi umra a yi aikin hajji tamattu'i da wanne ake yi idan za a yi kirari da wanne ake yi idan za a yi ifradi da wanne ake yi idan za a yi azumin sittu shawwal da wanne ake yi to sai mu yi tayin da Allah a nasa amma muka zo irgen shekaru mu sai mu barwa Allah nasa mun yi adalci ai ya dace koda Allah bai ce mu yi aiki da shi ban yace kaza shine a wurin sa ai mutunci ne abin da ke wurin Allah ya zama shine namu a abin da yafi karfin mu Allah ba zai tambaye mu ba a tsarin da muka samu kanmu amma a kashin kanmu mu rika ba wannan muhimmanci wannan yasa za ku ga in na zo karatu in zan kira dai ni dai nake kira wanda Allah ya ce shine a wurin sa to ni da shi ne yadda so in ka ga na aiki da shi a wani wuri to yafi karfi na ne amma inda nake da iko wallahi ni da na Allah nake aiki shi yasa duk ƴaƴana da kowa na san ran da aka haifi kowa a kirgen Allah din a wannan kirge na Allah da ya bamu na san yadda aka haifi kowa kuma ni na san ran da aka haife ni a kirgen musulunci Allahu akbar Allah ya taimaka iyayen mu sai suka dauki dan alƙalami sai suka rubuta a bayan mahaifi ya rubuta a Qur'ani a dakin sai ya rubuta a bayan haka da alƙalami ran da aka haifi mafiya yawan mu to don haka har ka girma ka baka samu ga rubutun duka a jiki an rubuta an saka a ciki so yana da muhimmanci na Allah din mu bashi muhimmanci kamar yadda na faɗa ita wannan wata da muke gani al-Muharram zuwa Zulhijja ga ta fa a sama tana fitowa ita yaqini ne ba gaibi bane amma dan da January zuwa ga December wai taba ganin su don Allah wai taba gani ba wanda ya taba gani kuma har a yanzu ba a yi wani cikakken bayani a duniya da ya gamsar da mai hankali ta ya aka samu wani a cikin su ya yi kwana 28 kuma ya bata dip wata shekara ko sai a ce in yazo sai kun kai ta nan wannan ita ma sai kun kara ta me bayani ba bayani ko ba ka ga abu wata ta zo a ce sai kun yi 31 wata a ce to ku rike 30 wata ku ce 31 ko babu bayani kuma ba ku ganin su ko ba wahayi bane kuma kuka rike kuka ce sai shi din Allah ya kare mu daga damsul basirati Allah ta'ala ya kare mu so da Allah ko kara mu yi wa Allah mu rika rike nasa shine nasa in ka dauki January sunan gunki ne February sunan gunki ne March gunki ne wadannan duk sunan gumaka ne September, October, November, December wannan daga wani tsohuwar kalenda aka samu su Juliana kalenda haka aka dauko aka hada su aka bamu in kai magana ne ce maka shamsiya to ina Allah ya ce ana irge da rana ita rana ai ba ta abin nan abinda kawai Allah ya gaya mana akan rana yace kawai ita rana dan ku gane dare da rana ne wata kuma yace dan ku san adadin sinina wal hisab Allah ya raba ba inda Allah yace ku kulle rana ku san shekaru amfanin rana shine dare yayi gari ya waye shine amfanin ta kawai ku san wuni ne amma wata kuma Allah yace dan ku san shekaru ne adadin sinina wal hisab dan ku san adadin shekaru da kuma kirge da kuke yi so Allah ya riga ya bayani so ina fatan aka ga ban kira ɗayan ban ina darasi ba za a jahilce ni ba Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya na'am haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Muhammad ibn Ja'far an Shu'ba an Abi Ishaq an Amir ibn Sa'd an Jarir an Muawiya annahu sami'ahu yakhthubu فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وابو بكر وعمر وانا ابن 63 wannan hadisi yazo a sahih muslim hadisi na 2352 daga muhammad ibn bashar shine gundar daga muhammad ibn ja'far shine gundar daga shu'ba ibn hajjaj daga abu ishaq daga amir ibn sa'id daga jarir ibn abdullah daga muawiya ibn abi sufyan annahu lalle shi sami'ahu yakhthubu yaji shi yana khutuba wa aka je yake khutuba shine na'am an ji muawiya yana khutuba an dauke wuta kenan ko na'am an ji Muawiya yana khutuba mu tsaya ko mu ci gaba na'am a ci gaba duka kuma a ci gaba na'am ya ji Muawiya yana khutuba kale yace mata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi ya rasu kalmar mata idan muka zo waje na alheri ko na bawan Allah sai mu fassara a Hausa da cewa ya rasu ba dole sai mun bi kalmar a Larabci ba yadda na fara bayani sati da ya gabata da misalin kalmar halaka kaga a Larabci halaka rasuwa ne amma a Bahaushe in kace wani ya halaka to abun babu dadi to shi Balarabe yake kira mayyit mutuwa amma mu a musulunci na'am mu a musulunci a Hausance mun fi cewa ya rasu yafi nuna rahama wani ya rasu wani ya koma zuwa ga Allah mafhum
na'am
tayyib don haka manzon Allah ya rasu huwa ibnu salatin wa 60 iya da shekara 63 wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu shi ma ya rasu yana da shekara 63 wa Umar ibn al-Khattab shi ma ya rasu yana da shekara 63 yace wa ana ibnu 63 inji Muawiya ibn Abi Sufyan yace ni ma da nake muku khutba a yanzu shekara na 63 wato yana harsashen to ko shi ma zai rasu a daidai shekara 63 ne shi yasa yake ga musu cewa na kai shekarun da Annabi da Abubakar da Umar suka rasu to ni ma yau ina da shekara 63 wato kaman indirectly kaman yana musu ban kwana ne to ni ma na kai shekarun fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaman ya kai shekarun sa yake nufi ko ala ayi halin idan a rayuwa mutum yayi shekara 63 ana ga yayi tsawon kwana ko bai ba yayi tsawon kwana a irin al'ummar mu saboda mu Allah ya takaita mana shekaru amma a annabawan da suka riga hemu akwai wanda dan shi shekara 63 ai sune irin yara wata kila in primary a yanzu amma mu Allah ya takaita sai kuma ninka mana lada na ibadun da muka yi takaitaccen shekaru wa zai iya bani misalin annabi daga cikin annaba da Qur'ani ya isharan ya dade a duniya kowane irin misali annabi Nuhu misali wata irin kaman aya aban aya ko wace iri min babi wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun zai zama wani sura suratul ankabut aya ta nawa to dai anan ne kawai kuka sare yau ankabut zai zama aya ta 14 a ankabut kaga Allah yace wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi mun aiki annabi nu zuwa ga mutanansa falabitha fihim sai zauna a cikin su alf sana illa 50 shekara 50,000 kaga 50,000 ya zama 950 yana musu wa'azi da basu yi imani da shi ba sai kuma Allah ya turo ruwan tsufa da ya halakar da su a 950 years din nan da yayi akwai kaulin da aka ce wanda suka yi imani da shi mutun 18 ne duk shekara 80 idan yayi yana lugudan wa'azi da tauhidi sai a samu mutun da ya imani da abin da yazo da shi a kaulin da yafi kowanne shine mutun 80 sun yi imani da shi cewa duk shine gabaɗaya mafi yawa to kaga wannan fa shekara 950 shine shekarun wa ba fa sune shekarun annabi Nuhu ba sune iya shekaru na da'awa ba sune iya shekarunsa ba wannan iya shekaru ne na me shekaru ne kawai na da'awa ba dukan shekarunsa bane idan muka duba cikin musannaf na ibnu abi shayba ya kawo asar na ibnu abbas radiyallahu anhu da ke bayanin cewa annabi Nuhu ya yi shekara 40 gabanin a masa wahayi da aka masa wahayi sai ya zo shi ya yi shekara 950 yana wa'azi bayan tsufa ne ya halakar da su sai ya kara shekara 60 a duniya kaga ga 40 ga 60 ka samu 100 ga 950 ka samu 1000 da nawa da 50 wannan yazo cikin musannaf na ibnu abi shayba mujalladi na 7 namba na 18 kaga shekara 1050 to kaga annabi mu da ya 63 in ka kwatanta da annabi nuhu ai kaga bai dade ba to amma a wannan al'umma yadda Allah ya takaita life span din mu ba ma dadewa so mai shekara 63 ba za a ce ya rasu da wuri ba za a ce ya samu tsawon kwana amma ba tsawon kwana sosai ba kuma akwai hadisin da ya bayyana annabi ya ce tsawon kwanan al'ummarsa mafiya yawa wanda suka yi nisan kwana 60 ne zuwa 70 a cikin hadisi yana cikin sahihul jami yana cewa a amaru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yajuzu zalika wannan hadisi ya cikin sahihul jami hadisi na 757 yace a amaru ummati lifespan din al'ummar mu tsawon kwanan al'umma ta ni da Allah ya aiko ni gare ta shine ma baina 60 ila 70 shine tsakanin shekara 60 zuwa 70 anan ne yawanci ake komawa zuwa ga Allah 60 to 70 years su ne waɗanda suka yi tsawon kwana sai ce wa aqallu man yajuzu zalika yan kadan ne ke mujawazan wannan su wuce wata riwaya ce wa aqalluhum man yablughu 90 kadan ne yake kaiwa 90 a wani riwaya ce wa aqalluhum man yablughu 80 kadan ne yake kaiwa 80 kuma haka ne in ka samu mai shekara 80 ka je ka zauna da shi sai ya gaya maka kusur kila a gidansu shi kadai ya saura wani sai ya ga su biyu suka saura in yayi makaranta na allo ka tambaye shi a tsangayen nawa ya saura da suka yi karatu da su suna yara sai ga duka sun kare ko kai yanzu da kake da shekara 40 ko 50 ka nitsuka gani daga haihuwanka a unguwar ku wanda kuka tashi nawa suka rasu wasu ba su wuce shekara 1 ba wasu 2 wasu suna primary sun kammala wasu suna secondary suka rasu wasu sun tafi gaba da secondary suka rasu wasu sun kai 20 da yan kai wasu sun kai 30 haka ake ta yi to sai ga wanda suke kai 60 zuwa 70 din ba su da tsananin yawa kuma wanda suke ketare 70 din ba su da me yan kadan ne musamman in ka kwatanta da lokacin da aka haife su da sa'o'in su da suka zo duniya lokaci daya sai ga su yan kadan ne sai sa mafiya yawa duk wanda ya kai shekara 60 da 70 Allah ya yanke masa hanzari a rayuwa shine Allah ya baka shekaru da in karatu zaka yi ka samu shekarun da zaka karanta addini ka san Allah idan kasuwa kake an baka shekarun da zaka iya yin kasuwanci ka nemi wani abu ka rufa wa kanka asiri da taimakon addinin ka mai shekara 60 ko 70 ba dama yi abu a ce yarinta ne ko shekara 40 ba a cewa yarinta don annaba mafiya yawa in shekara 40 Allah ya turo ga annabi Nuhu misali ga annabi Muhammad kana samun hankali kana da shekara 40 hankali yana zuwa mutum amma duk da haka waɗanda suka haura ka a shekarun to suna kuma da ƙarin hankalin da baka da shi za ka iya fin su karatu amma wanda ya kai shekara 70-80 akwai abu na hangen nesa da in ya hanga kai ba za ka hanga ba mai yiwa in ka je shekarunsa ka hangi abin da ma bai gani ba a lokacin amma yanzu tun da baka kai ba to akwai abin da zai iya gani da ba dole kai ka gani ba shi yasa mafiya yawa a zamanin sahabbai idan fiyayyen halitta yana neman shawari shawarin dattawa takan saba da shawarin matasa su shawarin dattawa shine komai a bi shi a hankali a duba kar a yi gaggawa shi ko matashi yanzu a sha yanzu a yi magani yanzu yanayi ne gaba ce ta rayuwa so duk wanda yake wurin ana takaita masa tunanin ba zai kai wanda yake mai shekarun da ya fi shi ba amma ba kuma iya nufin duk mai shekara 60 ko 70 ko 80 ya fi duk mai shekara 30 ko 40 ba ne ba haka yake nufi ba ana nufin wancan category din sun fi wannan category amma kana iya samun a yanzu dan shekara 18 yayi tunanin da wani tsoho mai shekara 80 bai da shi ana samu kamar yadda ake samun jinsin maza su ne jagorori akan jinsin mata amma sai ka samu a gidanku kanwarka ce ta haddace Qur'ani ta je ta karanta pharmacy a jami'a ko ta zo medical doctor ga wani kuma wanta ne bai izu ɗaya ko falasar daga wala salla babu ya je NCE ya gagara in ai magana ce ar-rijalu qawwamuna wai gaya maka ai jinsin ake magana bai na qawwamuna ta zama aranniya tana da kaza tana ba da guduma kana zaune kana qawwamuna ana rikici da kai akan raba dumame a gida a maganan jinsi ake amma kana iya samun wasu matan da suka yi wa addini hidima fiye da maza wasu suka yi karatun addini fiye da maza wasu suke da imani fiye da na mazan duka akwai
wannan ba iya nufin wai duk inda ka ga mace kai yanzu kai automatic kafi ta bane ba haka yake nufi ba wata sai ta ajiye ka yanzu ta koya maka kiraƙoƙi gyaran sallah sai ta ajiye ka shekara guda baka gama gyara sallar ka ba ka fahimci da a cikin hatsari kake mafhum tayyib Allah ta'ala ya samu wani lafiya don haka fiyayyen halitta yayi 63 Abubakar yayi nawa 63 radiyallahu anhu shine siddiqul umma dattijan arzikinmu kenan sai kuma Umar yayi nawa 63 Abubakar Siddiq yayi mautun tabi'i ne haka ya rasu Sayyidina Umar kuma yana limanci aka soke shi da wuka ya rasu a shekara 63 Uthman yayi tsawon kwana wajen shekara 90 shi amma duk da haka yana tsohon nan aka samu wasu masu munanan aqidu suka zo suka yanka shi yankan rago a wannan lokacin shi yayi tausiin masallaci suka hana shi fitowa suka kulle shi a gida yayi libanci suka hana matarsa yana karanta qur'ani suka hauro masa takatanga suka kawo sara ta sa hannu sunanta na'ila suka sara hannunta addu'in suka kashe shi wannan dattijo shi be shekara 90 da yankai me zaka samu tare da shi ko abin da ya kama da haka Sayyidina Aliyu shi ma shekararsa 63 ya rasu shi ma 63 ne dukkan waɗannan a 63 suka koma zuwa ga Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq Umar Aliyu radiyallahu anhu a cikin sunan Uthman ne kawai yake tare wannan kaga shine kadan ke wucewa to shi yasa ita duniya ta nabi ake yi kai kana gani yanzu ka kai 63 ba wallahi kaman kyaftawa ne da bismillah wallahi dan kadan ne wuf sai kaga lokacin yayi me ya yanzu kissar sayyid abunan annabi nuhu da muka bayar a dan gurin malakul maut ya zo wajen sa yake tambayan sa wadannan shekarun da kai a duniya yaya kaga dadewanka kaga akalla ne in saha tarikh yayi shekara kai 1050 wannan abun da kai a duniya dade wannan me ka gani kake gani a rayuwar duniya sai yace wallahi duk rayuwar da ya gani ya kaman ka shigo gida ne ta kofa anan ka fita ta kofa ta can kawai ka shigo ta nan ka wuce ta nan haka yi ga rayuwar gaba dayan ta to me shekara 1050 ya ganta shigowa ya fita mutum wai hada zauna a duniya ya cantake shi ne zai yi ƙarya shi zai ci amana shi zai yi shirka shi zai yi kaza haba jama'a nawa rayuwar take mai shekara 1050 yana ga ya shigo ya wulga ne duk tsawon kwanan kan ka samu shekara 120 sai kai addu'a Allah ya kawo mutuwa kai da kanka sai ka roki mutuwa saboda daga fa ka wuce wasu ƴan shekaru kaɗan nan gaba zaka waye gari fa ɗanɗanonka baka jin daɗin sa idanka ba zai gani lafiya ba kunnenka ba zai ji daidai ba testbot ɗinka a hancin a bakinka baka jin daɗin ka ɗanɗana sai ka taɓa miya ka ce akwai gishiri sai ce a gishirin bai ji ba sai an jankara gishirin kai ba zai ishe ka bikin wasu ce yanzu yake ji to wanda ya kai waɗannan shekarun komai fa sai da dabarbaru ake masa wani lokaci bacci ma sai an taɓa magani tukunne yake iya yi kullun ciwon jiki ne ka same su da man zafi ko ina shafa ake a jiki to me daɗin rayuwa aure zai yi ko ɗinki zai sa kaya ya ji daɗi ko holiday zai je shi ko gida zai shiga ya ji daɗi wani gida zai ji daɗinsa shi ce da aurinsa mai bambancin bukka da gidanka da ke numfashi ba bambanci a wurinsa so rayuwar yar takaitacciya ce sai dai shedan ne baya bar mu gane haka ya tuna maka akwai fa lokaci akwai lokaci waye gaya mana akwai lokaci wannan fa 60 yankan ba kowa yake kaiwa ba da yawa fis koma zuwa ga Allah kafin lokacin Allah ya samu wani lafiya haddathana Husain ibn Mahdi al-Basri قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جري عن الزهري عن أروى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو ابن 63 وانا حديث يابو أتكم بخاري حديث ندبو أخرى دريب يدى 36 أما شي معاوية أبو ماماكي شيكم يا إيسا ونقعنا يا كيتا 63 ابن حجر أسقلاني رحمة الله عليك يا كيكو سنشكرا تسعين قبلني يا رسول so Allah ya bashi tsawon kwana wannan hadisi daga Usayn ibn Mahdi al-Basri kala haddathana Abdul Razzaq daga Ibn Jurayd daga Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab az-Zuhri daga Urwa wato Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam ibn al-Khuwailid daga Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anha Siddiqa bintu Siddiq. Ita Siddiqatul Umma ne. Bintu Siddiqil Umma. Allah ta'ala ya kara mana kaunar su.
Amin.
Kuma Allah ya sa mu addamshin su.
Amin.
Duk inda Allah ya sa su a wuri muna roƙon Allah ta'ala ya hada mu da su.
Amin.
Don ba mu san komai da su ba sai alheri.
Amin.
Ba ma cikin jama'ar da suke zama suna cin naman su. Mu aikin mu bai kai mu tsaya muna so kan sahabi ba, wallahi ba mu kai wurin ba. Da kanmu muke ji. Ta ka ake yi. Aisha radiyallahu anha dattijuwar arziki, kar gidan dattijan arziki. Tace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, lalle annabi tsira da aminci sabbata a gare shi mata, ya rasu wa huwa ibnu 63, iya da shekara 63, ibnu 63 sana, shekaransa 63. Wani abu ya faru da shi a hajjinsa na bankwana da sahabbai, sai bayan ya rasu da yawa suka gane kaman ajalinsa ne, hadaya ne guda 100 zai yanka. Da ya yanka 63 a hanjin bankwana, saura nawa a cikin 100? Saura 37. Sai yanka 63 da hannunsa ya soke, da hannunsa ya soke 63, sai ba sahabbai ce ku kammala saura. Kuma wannan shine hajjinsa na bankwana. Iya adadin shekarun da Allah ya bashi a duniya shine adadin hadayen da Allah ya bashi ikon sokewa. Mafhum? Tayyib. So da haka wannan hadisi ya kara tabbatar da 63. Akwai hadisan da suka kawo sabanin haka. Haddathana Ahmad bin Mani wa Yaqub bin Ibrahim ad-Dawraqi qala haddathana Isma'il bin Ulayya an Khalid al-Hazza qala anba'ana Ammar mawla bani Hashim qala sami'tu ibn Abbas yaqul tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ibn 65. Wannan hadisi ya zo daga Ahmad bin Mani, na'am, daga Yaqub bin Ibrahim. Su biyu suka ce Isma'il bin Ulayya ya ba mu labari daga Khalid al-Hazza daga Ammar mawla bani Hashim qala, yace sami'tu ibn Abbas, naji Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yaqulu, yana cewa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fiyayyen halitta ya yi wafati, ya koma zuwa ga Allah, wa huwa ibnu 65, yana da kaman shekara 65. Kun ga riwayar 65. Abu na farko da za mu duba hadisin farko a babin da muka karanta, waye ruwaito shi? Ibnu Abbas radiyallahu anhu. Ai shi ruwaito shi ko? Shi ruwaito hadisin wannan ma Ibnu Abbas shi ruwaito. So da wannan malamai suka ce kaman Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alai, duk da wannan ya zo a Muslim hadisi na 2353, amma kai tsaye ba a kawo shi a Bukhari ba. Mafhum? Tayyib. Idan muka duba cikin talkhis na Shama'il nasa a shafi na 198, yana cewa wannan hadisi shazi ne, wancan na farkon shine mahfuz. A wurin malaman mustalahul hadith ai mun san bambancin shazi da mahfuz, kamar yadda muka san ma'ruf da munkar. To wannan hadisi ne shazi. In an ce hadithi shazun, huwa hadithun alladhi rawahu thiqa yukhalifu ma rawahu thiqat, au huwa hadith alladhi rawahu adil yukhalifu ma rawahu al-udul. Mutane ne goma, dukkaninsu mutanen kirki ne, na kwarai ne, salihan bayi ne. Sai abu ya faru gaba gare su, sai su 8 a cikin 11, na'am su 11, 10 cikin 11 suka ce a abin da ya faru kaza ne. Sai shi daya ya ce a ba haka bane, kaza ne. Dukkaninsu 11 kowa yana wurin. Wanne fi dacewa muke ga suka fi kusa da daidai? 10. Saboda dukkaninsu mutanen kwarai ne, salihan bayi ne, masu nagarta ne, masu kamala ne, dattawan arziki ne. To yana da wahala tunda abu ne na ido aka gani, ba wai abu ne na bincike ba, bare ya fi su daidai, a abu ne na ido. Su sun gani, shi ma ya gani, amma su suka ce kaza ne, shi kadai ya ce kaza ne. Mu dauki nasu ya fi kusa da daidai. In bincike ne, mutum da yana iya binciko abin da dubu ba su sani ba. To wannan ba bincike ba ne, abu ne ya auku, aka ce ku mai da labarin abin da ya auku. Mutum 11 da suka koma gida, me aka yi a masallaci? Su 10 sai suka ce an yi katun Shama'ilun Nabi ne. babi na 50 da kaza akan shekarun fiyayyen halitta. Shi kuma da yace a ba shi mai bane fari yadu salihina akai fa. Ai kaga zai wahala duka goma su yi kuskure a ce shi yayi daidai. Tunda abu ne da ya faru. Inda su na banza ne shi na kwarai, ana daukan shedan na kwarai mutum daya bar na banza 1000 ma. Sama dukkanin su mutanen kwarai ne. Ba wanda ake da tuhuma a cikin addinin sa. So da haka sai a ce to su da suka yi magana da su goma nasu ya zama mahfuz. Shi ɗayan da ya saba musu ba za mu ce ƙaryaye ba, sai mu ce shazul. Ya zo da magana shizuziya. Ya zo da wata irin magana wacce dake ba a ƙaryata shi ba, amma kuma ba ta dace da abin da aka ga ya dace ba. Ba a ce a ƙaryaye. Mafhum? Saboda a isnadin ba a ga wata illa ba, to shaz ne. Inda akwai illa isnadin ko kuma shi din ba na ƙware bane sai ya zama shi munkari ne. Hadisin nasa. Nasa ya zama kuma wanda yake hadisi ne al-ma'ruf. Mafhum? Tayyib. So haka wannan hadisi shazi ne na 63 shafiyayyen halitta ya rayu shekara 63 shine abin da yafi tabbata. Haddathana Muhammad ibn Bashar wa Muhammad ibn Aban qala haddathana Mu'adh ibn Hisham qala haddathani Abi an Qatada anil Hasan an Dagfal ibn Hanzala anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qubida wa huwa ibn 65. Wannan hadisi shi kuma munkari ne inji Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai, kuma a cikin isnadin akwai irsali, wato mursali ne kuma munkari. Na muku bayanin munkari. Shi munkar shi ne marawahu da'ifun limarawahu thiqat, ko marawahu ghairul adil mukhalifan limarawahu udul. To anan duk yana iya zama munkari. Shi ne an samu kaman su 11 an yi abu a gabansu, goma bakin su ɗaya sai zama duk su mutanen ƙwarai ne ta ɓangaren adalci da kuma hadda da fahimta. Wannan ɓangaren shi kuma maganarsa shi ɗaya, amma kuma adalcinsa da kuma ƙarfin memory wato na haddansa bai kai nasu ba, sai saba musu. Sannan sai a ce nasa munkari ne, nasu kuma menene? Ma'ruf ne. To shine ma'ruf yuqabil al-munkar, al-mahfuz yuqabil ish, yuqabil ash-shaz. Mafhum? Tayyib. So da kan an ce mursali kuma, so bayan munkari kuma akwai irsali. Me irsali? Mursali. Mursali kuma shine maganar da tabi'i ya jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, bai kira sahabi ba. Sai a ce hadisi ne mursal, ai hadisin da arsalahu tabi'i ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai isqatin sahabi ko kuma wanda yake matsayin sahabi. Saboda inda sahabin yayi isqati kai tsaye hadisin ya inganta. Inda ya cika sharuɗin suhuba, amma rashin sanin ya cika. Shi yasa Ibn Uthaymeen rahimahullah da yazo yana sharhan littafin elementary na Mus'alah al-Hadith, mai sunansa Al-Manzuma al-Baiquniya, shine elementary littafin da yazo mai manzuma. Sai yace wa mursalun minhu as-sahabi yusaqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Sai yace a akwai gyara, sai dai a ce wa mursalun man fauka tabi'i saqat. Sai mu ce mursali shine wanda yake saman tabi'i ya fadi ba aka cire shi. Inda sahabi ne yaqinan aka cire, ai hadisin bai da illa. So amma tunda bamu san sahabi ne ko bai cika sharuɗin suhuba ba, kisa sai muka kira shi da mursali. So da haka wannan hadisi da ya kira cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an dauki rayuwarsa qubida wa huwa ibnu 65, iya da shekara 56 shi ma bai inganta ba. Abu Isa Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi yace dagfal din nan babu labarin cewa ya ji magana daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu labarin cewa sun hadu. Saboda me? Zaka iya rayuwa da Annabi in baka ganshi ba, baka zama sahabi ba. Waɗanda ba su ga Annabi ba suka rayu da su akwai su. Kaman Abu Muslim al-Khawlani, ya rayu zamani ɗaya da manzo Allah, iya da imani amma ba su taɓa haduwa ba. So ba a ce masa sahabi, sai dai a ce me? Ana kiran su al-mukhdirimun a wurin malaman hadisi. Su suna cikin kibaru tabi'in ne, laysu min as-sahaba. Mafhum? Tayyib. Haddathana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala haddathana Ma'an qala haddathana Malik ibn Anas an Rabi'a ibn Abi Abdurrahman an ibn Malik annahu sami'ahu yaqul كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامحق ولا بالادم ولا بالجعد القدر ولا بالصبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء من كرنت حديث النان أبايا a takaice dai hadisin cewa kana rasulullah manzon sallallahu alaihi wasallam ya kasance laysa bit tawiril ba'in ba dogo ne na fitan hankali ba wala bil qasir shi ba gajere bane ana sa shi a cikin dogaye amma tsawon sa bai yawa ba dan an ce me zaka ce dogo ne amma dogon bai yawa ba mafhum wala bil abyad al amhaq sannan fatar sa ba fara sol ne yadda kake ga kaman fatar bature ba wala bil adam sannan kuma ba wai fata ce mai baki baki ba yana da haske amma haskensa an shayar da shi da jajjaji a cikin sa wala bil ja'd al qadad wala bil bast sannan gashin sa bai zama gashi ne wanda yake mai tauri sosai ba bai zama kuma sakakken gashi kamar na mace ba ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sana Allah ya aiko shi yana da shekara 40 wa aqama bi makka 10 sinin a makka yayi 10 wa bil madina 10 sinin a madina yayi 10 kaga anan ya zama me وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ 60 سَنَةً الله يدعوك رأي وصع كان شكرا 60 ليس في رأسه باب أكنسا ولهيته دجيمنسا 20 شعر بيضاء فرنغاشي قايا 20 باب أكنسا دجيمنسا كاغا أنا يكرا 60 تو أنا ما لم يسوك سيوانا حديثي شيكوما أبن دامون أوكا شيني إرجدا 10 لا ربا سنة دون تعالي إرجي شيني ai rounding number zuwa ga nearest 10 idan ka kai shekara 67 sai a ce ya rasu yana da 70 in ka rasu 63 sai a ga so da 60 da 70 wanne kafi kusa da ita 60 sai a ce yana da 60 in mutun ya rasu yana da shekara 45 44 in zamu yi wannan iriyan me zamu ce sai mu ce ya rasu yana da 40 in ya rasu yana da 46 me zamu ce sai a ce 50 to laraba suna a irge da ba da ainihin making reference da 10-10 sai a duba wanne ne yafi kusa da 10 da ka wuce kafi kusa ko da 10 da ka nufa to yin irin wannan irgen ne malamai suka ce to anan yayi saboda a 63 yafi kusa da 60 fiye da 70 saboda iya bukatan 7 ya je 70 amma 60 ko tsakaninka da shi kwaya uku ne mafhum tayyib to haka wannan a irin tsari na irge din to ana iya daukan sa insha Allah ta'ala akan cewa wannan ba damuwa bane shi ne ake kira ilga'ul kasr fil adad kai ka gusar da nambobi da suka karo akan 10 ko ta bangaren ka cika ta ko ta bangaren ka watsar da karin sai a ce ya rasu shi zai ce ala ra'si 60 akan kan 60 kaga ba wai ya ce 60 daidai bane ala ra'si 60 sana akan kan shekara 60 muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya rayar da mu rayuwa ta addini Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon bauta masa yadda yake bukata mun zo ƙarshen babi din sati mai zuwa idan da nisan kwana muna cikin rayayyu za mu tashi akan babu ma ja'a fi wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babi akan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita duk rayuwa akwai ƙarshen ta to shi ma fiyayyen halitta ba a mana bayanin kuma shi ma rayuwarsa ta zo ƙarshe Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya ya sa mu cika da imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد